Bisa ga dukkan alamu, ƙananan jam'iyyu a Najeriya sun soma samun tagomashi a wannan karon, ganin yadda fusatattun 'ya'yan manyan jam'iyyu a Najeriya irin su APC da PDP ke marige-rigen kuma wasu sabbin jam'iyyu domin haƙar su ta cimma ruwa. Kuma wannan mako na zuwa ne yayin da yawan jam'iyyu a ƙasar ke tasan mace 91. Na bayanin shine yadda wasu manyan 'yan siyasa a jihar Adamawa da Taraba suka ma sayo shekara zuwa irin waɗannan sabbin jam'iyyu domin tsayawa takara. Dr. Daniel Shaga Ismail, wani tsohon ɗan siyasa ne a Adamawa da kuma ya sha tsayawa takarar kujerar gwamna a jihar, ya ko bayyana dalilansa na kuma ɗaya daga cikin irin waɗannan sabbin jam'iyyu, wato sabon jam'iyyar All Blending Party ABP.
Amma kamar yadda nace da farko, waɗannan fati da ake ganin su kamar su ne manyan fati, su ma da suka faru.
Kun fito ne a ƙananan jam'iyyu a Najeriya, ganin kan cewa sau tari ƙananan jam'iyyu ba sa taka muhimmiyar rawa a zaɓe, a zaɓuka, kamar kuku shirya wannan tafiya?
Mun shirya. Muna da shiri, kyakkyawan shiri na wannan tafiya lokacin nan, ba lokacin da zan gaya maka bane, saboda kada ma a ce ina campaign.
Wai ba ka tsoron faɗa da maza ganin kan cewa sun dade kuma yanzu ka fito?
Ai ba faɗa hannu bane wannan. Ka san ana faɗa yanzu da kwakwalwa ne da kuma dabara. Mu Allah ya ba mu dabara, ya ba Allah ya ba mu basira, kuma muna da shirin haɗa kan mutane ne, ba shirin da baka mutane muke ba.
Shi ma wani ɗan takara Inuwar Social Democratic Party SDP Chief Emmanuel Bello yace sun kin tsatsab da mai fuskantar manyan jam'iyyu.
Alamun ma an kaga ƴan takaran mu wa'annan takara wadda suke neman House of Assembly, House of Reps, House of Senate da kuma Governor, za ka gane cewa lalle mu ne ke gaba.
Wato kun shirya ɗamara dai?
Mun shirya ɗamara insha Allah.
To ina da batun na shugaban ƙasa duk da cewa yanzu kwana ɗan takara, wasu na ganin kamar kan cewa wataƙila a iya yin angulu da kan zabo.
To angulu da kan zabo wannan babban magana ce. Amma muna kan dubawa, aka ce iya rufin da ta yi.
To wai kome shugabannin irin waɗannan ƙananan jam'iyyu ke yi a yanzu? Malam Bello Hamman Jawada Tolaji Abu, wani mai sana'ar ɗinkin kwado da linzami, shine ma shugaban jam'iyyar Democratic Alternative DA a jihar Adamawa, ya kuma bayyana irin ɗamarar da suka yi.
To ga dukkan alamu wannan lokacin namu ne, ba nasu bane.
Kamar me?
Saboda yadda suke ta saka sun zukata a cikin al'amuransu, tasirin rashin tasirin su da ne ake ganin cewa ba su yi ba, saboda a lokacin mutane suna duba al'amarin kuɗi ne. Amma a yau jama'a mutum suke nema, waye zai zo, waye zai cire musu abun nan, sannan me yake gaya musu? Shin abun da yake fara daga zuciyarsa yake faɗa, ko kawai maganan ba fatan baki ne wanda aka saba, wanda aka lalata wannan sunan siyasan da shi na tafiyar da abubuwansu, abin da ya fara da Congress din su suka yi zuwa yau ɗin nan da ya haide, mun ga manyan da suke aka ga da aka ci musu manyan da suke suna fada yanzu.
Kana fa su manyan sun kasa kenan ko me?
Akwai alama shi samu ku zuwa Canada.
Amma dai jadawalin da hukumar zabe a ainihin Najeriya ta fitar, ta ce in takara za su soma campaign ne a ranar 18 ga wannan wata na Nuwamba, ko da yake tuni aka soma a fakaice. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.